بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
باب في أوقات الصلاة وأسمائها.
باب في أوقات الصلاة. wannan babi yana bayani dangane da lokuta na sallah waɗanda aka fardanta su akan bayin Allah. Sallolin nan na lokaci biyar, kowace tana da lokacinta mukhtari, tana da lokacinta wanda yake na daruri. Kowace akwai lokacinta Allah subhanahu wa ta'ala ya shata, ya yanka mata wanda za a bayar da ita wannan sallar a cikin wannan lokaci. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa asma'iha, da kuma bayani dangane da sunayen su waɗannan salloli, ababen farbantawa akan bayin Allah. Na'am.
Amma salatu subhi fahiya salatu al-wusta inda ahli al-madinati wa hiya salatu al-fajri.
Masha Allah. Malam yace amma salatu subhi, amma sallar as-subahi wanda ake yin ta bayan al-fajr ya keto, bayan an yi sallah ta nafila raka'a biyu kuma za a yi ta. Malam yace fahiya salatu al-wusta inda ahli al-madina, ita ce sallah mafificiya, ita ce sallah wanda tafi a wajen malaman Madina. A wajen malaman Madina, as-salatu al-wusta wanda Allah subhanahu wa ta'ala yace hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta, wato ku yi haba-haba akan salloli na farilla, ku kiyaye ku dinga zawwa da su a cikin lokutansu, da kuma sallah mafificiya. To wannan as-salatu al-wusta a wajen malaman Madina ita ce sallar as-subahi, saboda lokacin as-subahi yana riskar mutum ne yana hutawa. Mutum yana barci, lokacin da barcin ya kawo tsakiyar daɗi, yana cikin jin daɗin barci, zai ji ana kiran sallah, ana as-salatu khairun minan nawm. To a wannan lokacin ya yi watsi da barcin nan, ya tashi ya tafi ya yi sallar as-subahi, abu ne mai nauyi. Saɓanin lokacin magariba ko az-zuhur ko la'asar ko isha'i, wanda wannan barci bai yi nauyi ba a tattare da shi. Sannan kuma as-salatu al-wusta da aka ce ita ce salatu al-fajri, duba da cewa salatu al-fajri ita ce wanda mala'ikai na safe da mala'ikai na dare suke halartar ta. Wa qur'ana al-fajri, inna qur'ana al-fajri kana mashhuda. Sannan kuma salatu subhi daga cikin sallolin nan guda biyar ta fi kowace yawan sunaye. Za ka ce mata salatu subhi, za ka ce mata salatu al-fajri, za ka ce mata salatu al-ghadati, za ka ce mata kuma as-salatu al-wusta. To don haka yawancin sunayenta ya bata ita ce as-salatu al-wusta. To amma dai wannan malamai sun yi saɓani a kai, har kusan maganganu goma sha wani abu a kan wace ce as-salatu al-wusta. Amma zance mafi inganci, wanda ita ce shi ne mashuhuriyar wato magana cikin maganganu na malamai, as-salatu al-wusta ita ce salatu al-asr. Saboda akwai hadithi wanda yana cikin Bukhari da Muslim, wanda tamkar rana ne a lokacin az-zuhur, wanda yake bayani akan as-salatu al-wusta salatu al-asr. An gane ko? Na'am.
فأول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيقوم الأفق.
ما لن يجيته فأول وقتها، farkon lokaci wanda yake mukhtari na as-subahi shine insida'ul fajr keto wal al-fajr al-fajr ya keto al-mu'taridi bid-diya'i wato al-fajr wanda yake bujurtowa bid-diya'i da haske al-fajr ya keto ya zamanto ya yado haske wanda daga nan ne hasken rana yake dan fara fitowa tun daga wannan lokacin fi aqsal mashriq tun daga can wato mafi nisan mahudan rana can ƙasa to daga can wajen zaka ga al-fajr ya keto hasken shi ya fara bayyana zahiban min al-qibla wato halin kasancewar shi wannan al-fajr wannan haske zahiban yana mai zawwa min al-qiblati daga bangaren al-qibla daga can wajen al-qibla ila duburil qibla zuwa bayan al-qibla wato mai kallo zai dinga gani yana dagowa hatta yartafi'a har dai ya daukaka fa ya ummal ufuqa ya gangama sassa na duniya gabaki daya to wato wannan shine lokacin sallar as-subahi mukhtari daga wannan lokacin da ke akwai al-fajrul kadhib akwai al-fajrul sadiq al-fajr kashi biyu ne akwai al-fajr kinda tahillu bihi as-salatu wa tahrumu fi wa yahrumu fihi at-ta'am shine wannan al-fajr kinda muke bayani akan shi al-fajr kinda yake halitta a ci gaba da kamewa baki a kame da yake halittawa mutun ya sallar as-subahi kuma ya haramta mai ya ci abinci akwai al-fajr kinda la tahillu bihi as-salatu wa la yahrumu fihi at-ta'am sallah bata halitta sallar as-subahi bata halitta saboda ketowar shi sannan kuma cin abinci ga wanda yake nufin zai yi ajimi baya haramta saboda ketowar wannan al-fajr din shine al-fajrul kadhib din na'am
wa akhir al-waqti isfaru al-bayyin alladhi idha sallama minha bada hajib ash-shamsi وما بين هذين وقت واسع وأفضل ذلك أوله
ما لن يتيت وآخر الوقت كرش اللوكة مختارين صلر الصباح شين الإسفار البين وتوحس كان غري وانديك مبين إذا من تو غري يا بطي أما لنا بتخطوبة idza sallama minha shine allazi idza sallama minha wanda idan mai wannan sallar as-subahin ya cika sallar shi ya sallame daga wannan sallar bada hajibu shams wato tsinin kwaskon rana zai bayyana to wannan shine karshen lokaci mukhtari na sallar as-subahi wama baina hadaini waqtun wasi'un abin da yake tsakankanin waɗannan lokutan guda biyu da ketowal al-fajr da kuma al-isfarul bayyin hasken gari mabayyani waqtun wasi'un lokaci ne wanda yake mayalwaci wanda mutun ya halitta yayi wannan sallar as-subahin a cikin wannan lokaci amma a farkon lokacin amma ya dan jinkirta kadan amma a ƙarshen lokaci yace amma wa afdalu zalika awwaluhu a mafifici daga cikin waɗannan lokutan gabaki daya mutun yayi a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe yace awwaluhu yayi sallar as-subahin a farkon lokaci da zaran ya tabbatar da cewa al-fajr ya keto to ya gaggauta ya je ya bayar da wannan sallah din haka ma'aikin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yi kamar yadda yake cikin sahihain hadithin na Aisha Allah ta'ala ya kare yadda da ita tace kanan nisa'u kanan nisa'ul mu'minati yashhaduna salata subhi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam mutalaffi'atin bi murudihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun min al-khalas. To bayan an gama wannan sallar ta asubahi, matan da suka halarci sallar asubahi tare da annabi, wato za su taso su dawo gidansu, amma ba wani wanda yake gane su saboda sauran ragowar duhu na dare. An gane ko? To haka ya kamata a yi. Duk wanda yake so a inda zai iya ya dinga yin sallar asubahi a farkon lokaci yayi, a ce a jinkirta, sai a kowane masallaci an kare sallah, sannan kuma a ce ku za ku yi. Wannan shine abin da Maiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana yi. Amma Abdullahi Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit, wato shi yana ganin cewa salatul subhi a dan jinkirta ta hal zuwa karshen lokaci yafi sama da ayyuta a farkon lokaci. A bari sai gari ya dan fara battayewa wani gurin ana tsankayar kuma a ga kun yi sallar asubahi yafi. Saboda hadisin da yana cikin Abu Dawud da al-Imamu Tirmidhi shi ma ya kawo sa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce asbihu bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Ko asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Wato kowace riwaya ta tabbata. Manzon Allah ya ce wato ku yi kudan asbihu bil fajr, wato kudan jinkirta sallar asubahi har dai gari ya dan fara battewa. Dan hakan din zai zawanto kun samu lada mai girma. Fa innahu a'zamu lil ajr. To amma waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan hadisin shi ma kai shi hujja ne ga waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayin na farko, kuma hujja ne akan su waɗannan wanda suka tafi akan ra'ayin nan na biyu. An gane ko? Wato yana nufin ku buga sammako ku je ku bayar da sallar asubahi. Asbihu, wato ku yi sammako ku tafi da wuri da zarar lokacin ta ya shiga ku je ku bayar. Dan hakan din zai sa ku samu lada mai girma. Shi yasa Maiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana sallata ta a farkon lokacin ta. Na'am.
Wa waqtud duri idza zalat ash-shamsu an kadir as-sama'i wa akhadha az-zillu fi ziyadati.
Malam yace to shikenan. Bayan ya gama bayani akan abin da ya shafi lokaci na asubahi, awwaluhu wa akhiruhu, saboda kowanne daga cikin su zai tattauna maka ne a farkon shigar lokaci da kuma ƙarshen shi. Saboda kuma ya damka abin a hannunka, mai daki shi yafi kowa sani inda yake mai ruwa. Zai iya yiwuwa farkon lokacin ko mashghuli ne kai da wani abu, amma ƙarshen lokacin anta mutafarrihun, wato baka da komai, zaka fi samun nutsuwa wajen yin sallah. Amma da ya gaya maka bidayatuhu wa nihayatuhu. Yace to wa waqtul dhuhur, zababban lokaci, farkon lokaci mukhtari na sallal adh-dhuhur, to yana shiga ne idza zalati ash-shamsu an kabidi as-sama'i, idan rana ta karkata daga tsakiyar sama, idan rana da ta take tsakiya ka daga kanka kaga ta dan yi bangaren yamma kadan, to wannan lokacin az-zuhur ya shiga. Daga zarar rana ta karkata daga tsakiyar sama, to wannan lokacin az-zuhur ya shiga. An gane ko? Ba wani abin iyakancewa bane sai karfe kaza za a yi sallah da minti kaza ko karfe kaza daidai. Karfe 2 daidai ko karfe 1:45 ko karfe 1:30 ko kuma karfe 1 da makamantan su, wannan ghairun mu'tabar. An gane ku? Abin da ake lura da shi shine rana ta karkata ko bata karkata ba. Idan rana ta karkata shikenan za a yi sallar az-zuhur ne. Karfe 1 ne ta karkata, karfe 2 ce, 12:40 ce, karfe 1:10 ce, karfe 1:30 ce, in dai rana ta karkata to lokacin ya shiga. To yanzu da ke lokacin yana da yalwa, kai kana da damar ka ce mu karfe 1 za mu yi sallar mu. Wannan yana da damar ya ce to mu saboda 'yan unguwar mu yawanci ƙailula da suke yi suna yin ta ne daga 12 zuwa azhar. Mu sai karfe 1:45 ake kiran sallah karfe 1:50 a tayar, saboda daidaga kowanne lokacin ne. An gane ko? Idza zalati shamsu, idan rana ta karkata, an kabidi sama'i, daga tsakiyar sama. Wa akhadha dhillu fi ziyadati, inuwa ta yamma ta fara daduwa, ta fara sauka ƙasa. Idan wanto inuwa ta yamma ta fara gabas. An gane ko? To a wannan lokacin, lokacin sallar az-zuhr ya shiga. Na'am.
Ya mustahabu an su akharatis sayfi ila an yazida zillu kulli shay'in rubuhu ba'da zillin ladhi ba'da zillin ladhi zalatish shamsu.
To shikenan, alayhi
alayhi.
Malam yace wa yustahabu, ana so, mustahabi ne, ana so an tu akhara, a jinkirta sallal az-zuhr fi sayfi, a cikin lokacin bazara. Mustahabi ne a jinkirta sallal az-zuhr ila an yazida dhillu kulli shay'in, har ya zuwa inuwar kowane abu, kowane abu wanda yake da inuwa, har ya zuwa inuwar shi ta kai rubu'ahu, kashi ɗayan huɗun shi. Idan ya tsaya da shi da inuwar shi, to tsawon mutum idan ya tsaya, to inuwar shi ta ɗauki kashi ɗaya cikin kashi huɗun shi. Idan aka tsaye da icce, tsawon wannan icce ɗin da tsawon wannan inuwar ta wannan icce ɗin, iccen ya kai kashi ɗaya cikin huɗunta, inuwar ta kai kashi ɗaya cikin huɗunta, ba iccen ba. An gane ko? To yanzu a wannan lokacin kuma sai a yi ta. A lokacin bazara, lokacin da ana cikin zafi, ana cikin wahala, za ka ga cewa mutum yana yawo da daibarde. To a wannan lokacin ana so a jinkirta sallar az-zuhr, kadda a yi ta da garjin ranar nan. An gane ko? Wannan mustahabi ne. Idan 'yan unguwa suka ce, suka haɗu suka ce, to mu in ba a wannan lokacin ba za a dinga yin ta fa, to mu kuma karfe 1:30 guri kaza muke zuwa, in muka je mu kuma ba ma dawowa sai la'asar. To aka ga maslahar shi ne a yi ta a garjin rana ɗin, ba laifi. An gane ko? Saboda alhajira Jabir ɗan Abdullahi ya ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana sallata da sallar az-zuhr bil hajirati, da garjin rana, kamar yadda yake cikin sahihai. An gane ko? Wal asra wash-shamsu naqiyatun baydau wal maghriba idha wajabat wal isha'a ahyanan wa ahyanan idha ra'awhum mujtama'u ajjala wa idha ra'awhum abda'u akhara والصبحه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. نعم. يورا بعد الظل الذي زالت عليه الشمس باين انور درانا تكركتا اكن ناشي واتو اذا انور كوانا ابو تكي كشي دي چكين هوديشي bayan inuwar safe ta ƙare ake magana, ba ana cikin maganar inuwar safe ba. Bayan inuwar safe ta ƙare, rana ta take tsakiya ko? To yanzu ya zamanto kowane abu inuwar shi ta kai kashi ɗaya cikin huɗun shi, to wannan mustahabi ne in a lokacin bazara ne. Na'am.
وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد لهجرة الناس الصلاة، وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له.
مالن يتي وقيل أكتي واتوانا واتن صدق تكيم مالا ما يسكتي سلر الظهر باقوة بني أكي سو يجنكي تاتا كودا ألوكة مبذلني هري زوا إنور قوة أبو تكسن تكشي ليونه لنشي. A'a, innama yustahabbu zalika, sani dai ana son jinkirta wannan sallah din har ya zuwa inuwar kowane abu ta kasance rubu'insa ne, fil masajidi, a cikin masallatai na unguwoyi, masallaci na unguwarmu da masallaci na unguwarsu da naku da nasu, to ana so a jinkirta ta. Dan me yace li yudrikan nasu salata, saboda mutane ƴan unguwar nan su riski sallah a cikin jami'i. Saboda mutane su riski sallah a cikin jami'i. Saboda idan aka ce a yi a rana kai tsaka, bayan rana ta ɗan karkata kaɗan, za mu ga akwai irin wanda ba sa son zahir rana. Akwai wanda jikin shi baya iya jurewa zahir rana. Akwai wanda shi kuma a wannan lokacin ne yake hutawa. Akwai wanda a wannan lokacin ya sabuka daga aiki ko noma mutum yake in rana ta take tsakiya. Tsakiyan nan to yana ɗan tsaya ya ɗan huta kaɗan. To don haka ɗan jinkirta kaɗan a cikin masallatai wanda yake na jama'a ne. Saboda jama'ar wannan su riski fadala ta sallar az-zuhur a cikin jama'a, wanda ita ma daga cikin malamai akwai wanda suka ce ita ce as-salatul wusta. To kaga idan kowa aka ce yayi sha da kanka ba zai samu fadala ta jama'a ba, amma in aka ce a dan jinkirta kaɗan karfe 1:20, to shikenan karfe 1:20 idan aka yi kiran sallah karfe 1:30 a shiga ayi sallah, ko karfe 1:30 idan aka yi kiran sallah karfe 1:40 a ta da ikama. Wannan duka idan ya zamanto abun ma'alumi ne a wajenmu, za mu ga cewa abun ba a shan wahala. Wani lokacin za ka ka zo masallaci saboda ba a saka mai lokaci ba, ka zo ka wajen karfe 1:45 kana tunanin za a yi sallah, zo ka ga an kai karfe 2. Wani lokacin ka zo ka karfe 1:30 amma ka ga an ta da ikama. Wani lokacin ka zo ka karfe 1:50 kaga ana jiran limami ya fito, kiran sallah ma ba a yi ba. To saboda ba lokaci tsayayye zai zamanto kowane lokaci in ka shigo, kai dai daga gida za ka fito ne da niyyar za ka je ka yi sallah ta farilla. Amma lasta ala dirayatin halasa tudriku salata amla, an gane ko ba ka sani ba. Shin za ka samu wannan sallah ɗin tare da liman ko ba za ka same ta ba? Na'am. Wa amma ar-rajulu fi khassati nafsihi, amma mutum idan zai yi sallah shi kadai, zai yi sallah saboda wata larura a cikin gidansa ne, zai yi ta shi kadai ko a gonar shi ce ya tafi gona noma lokacin sallar az-zuhur ya cin mishi, ko kuma ya tafi lambin shi ne, ya tafi garaken shi ne, ya tafi gewaya lokacin az-zuhur ya cin mishi a can, to fa awwalul waqti afdalu lahu, wato yin sallah a farkon lokaci na az-zuhur da zaran ya tabbata da cewa rana ta karkata daga tsakiyar sama, wannan afdalu lahu shine yafi a gare shi. An gane ko? Dukkan mutumin da zai yi sallah shi kadai, to yayi ta a farkon lokaci yahi sama da yayi ta a ƙarshen lokaci, koda a cikin zafin ne, koda a lokacin bazaran ne. Wannan shine abin da malam yake so ya tabbatar mana. Na'am.
أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها وإن كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم.
ما لن يتي وإلا غا قولي نأكوكينا ودن سرق تكيما لما يكوم سكتي أنتي أما في شدة الحر. To ko da mutum shi kaɗai ne zai yi sallah, amma dai a cikin tsananin zafi, irin zafin da an kai an kawo, mutum baya iya kwanci da riga, ga batti tana bashi amma kuma baya ji, wani lokacin da AC ma a ɗakin shi amma kawo gani yake sai a hankali, ana cikin tsananin zafi, hunturin zafi. To fal afdalu lahu, abinda ya fi ga shi wannan wanda zai yi sallar az-zuhur din, an yubri da biha, ya ɗan jinkirta sallar az-zuhur din hal zafin ranar wannan ya fara sanyi, hal zafin nata ya ragu, kaifin nata ya ragu. Ana fal afdalu lahu an yubri da biha, abinda ya fi a gare shi shine ya sanyaya wannan sallar az-zuhur din, ya yi ta, ya yi haƙuri, ya hal kaifin ranan nan ya ragu. Wa in kana wahdahu, ko da ya kasance shi kaɗai ne zai yi sallar, yana gonan ne ya je ya kwanta ya huta, ya je ya samu wata inuwa ta kuka wanda ta haɗe da kyau, ya kwanta a ƙarƙashinta kawai ya huta. in an jima bayan karfe 1 da 40 karfe 1 da 50 ne ya tashi yi sallar shi an gane da qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace abridu bis salati fa inna shiddatal harri min fihi jahannam zalati idhashtadda al harru idan dai zafi na rana yayi tsanani ya tsananta fa abridu bis salati to ku jinkirta sallal adh-dhuhr hal dai wannan kaifi na rana wannan tsananin zafi na rana ya ragu shine fa abridu bis salati ku sanya ya sallal adh-dhuhr ma'ana ku dan jinkirta ta har ranar ta fara yin sanyi fa inna shiddatal harri haqiqa tsananin zafi da kuke gani a nan duniya tsananin zafi da kuke fama da shi min fihi jahannam yana daga huci na jahannam jahannam ce idan ta yi huci to wannan zafin nata daga lahira yake zo mana yanzu din waɗansu gurara halmace mace ake yi to amma kuma din da haka ba ma dokan izina a kullum wato wannan lalatar ta yau daban ta ta safa daban ta marece daban ta dare daban ta gobe daban ta jibi daban a kullum mu kirkiro wannan mu yi kaza mu yi kaza abubuwan da ma anzalallahu biha min sulbani ba wata hujja ba wani dalili da Allah subhanahu wataala ya saukar akan aikata waɗannan abu kuma a ce shine addini an gane ko to dan haka tsananin zafin rana lokacin da ake tsakiyar zafin nan to jahannam ta yi huci ne kuma lokacin da ake tsananin hunturun sanyi tsananin sanyi ka hada riga biyar a jikinka amma jinka kake kaman a bakin kogi ba riga a jikinka a tube an gane ko to wannan shi ma huci ne jahannam ta yi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa hadisin Abu Huraira wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun rawaito shi haka al-Imam Malik ya kawo shi cikin Muwatta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ishtakatin naru ila rabbiha fa qalat ya rabbi akala ba'dhi ba'dhan fa adina laha bi nafasaini nafasin fi shita'i wa nafasin fi sayf فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير manzo Allah yace wuta ta kai kuka wajen ubangijinta ita ma ta kai ta ce ya ubangiji shashi na ho yana ce shashi saboda bala'in ya kai bala'i wani bangare yake cin bangare sai ce ya ubangiji a tausaya mu Allah tabaraka wa ta'ala sai yi mata izini da ta dinga yin lumfashi guda biyu a kowace shekara. Lumfashi daya a cikin zafi, lumfashi daya a cikin sanyi. Manzo Allah ya ce shine irin mafi tsananin zafin da kuke samu a nan duniya to lokacin ta yi lumfashin kenan. Da sanyi kun aka ce jamara ta huce. To wannan lumfashin jahannam kenan. Ta yi lumfashin da kuma aka ce jamara ta huce waɗansu din sun mulmutu a dalilin ke hucewarta an gane ko mu nan yankin nan namu ba a yin zahin nan na fitar hankali kamar yanda ba a yin sanyi na fitar hankali ana yin sanyi dai amma wani gurin in kaje ka jin ka zaka yi anan kamar wata a aljanna kake a sahin ma wani gurin zaka je ka rufa da bargon dan libi ana sai dan libi dan libi ka rufa da guda biyu amma kuma jin ka kake kaman warai an gane ko so haka na akwai gurin da in zahi ya shigo ka zauna haka ba zai yi ba da wani game da wannan kamar liman haka je ga wajen wata munasaba da aka gayyace ka kasa gari kasa kaza 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 ba zai yi ba kaya ne shara shara a jikinka amma kuma gani kake ya maka yauni din ya hana ka jin iska an gane na'am
wa akhiru waqti an yasira kull an yasira zillu kulli shay'in mithluhu ba'da zilli nisfi an-nahari
malan yace wa akhiru waqti to karshen lokaci muhtari na sallal az-zuhr shine an yasira zillu kulli shay'in mithluhu wato inwar kowane abu ta kasance daidai da shi mutun yayi ya zamanto inuwar shi ta zamanto sa'a shi ci sun yi daidai da inuwar shi idan suka jeru da shi da ita shi ba zai ce ba yayi ta tsawo kuma ba za a ce ba inuwar nan ta fi shi tsawo an gane ko to wannan shine karshen lokaci muhtari na sallar azhur idan mutun ya tsaya ya ga da shi da inuwar shi san ma kalkal sun zamanto su annun juna to wannan karshen lokaci kenan ko ya jingina wani kara ya ga da karan da inuwar ta karan tsawon su guda daya ko ya ajje wani gudo ya ga da budan da inuwar wannan budan duka tsawon su guda daya to wannan a wannan lokacin karshen lokacin muhtari na azhur ya zo shi an gane ko ba'da dhilli nisfin nahar bayan inuwa ta rabin yini wato bayan inuwa ta safe wanda ta kare ana magana ne akan inuwa ta yamma na'am
wa awwal waqti al-'asr akhir waqti adh-dhuhr wa akhiruhu an yasira dhillu kulli shay'in mithlihi ba'da dhilli nisfin nahar
mala yace to wa awwal waqti al-'asr farkon lokaci na sallar la'asar farkon lokaci muhtari na sallar la'asar shine akhir waqti adh-dhuhr karshen lokaci na azhur karshen lokacin sallar azhur shine farkon lokacin sallar la'asar wa akhiruhu an yasira dhillu kulli shay'in mithlihi to karshen lokaci wanda yake muhtari na la'asar shine kuma inuwar kowane abu ta zamanto linki biyin shi an gane ko anan abin da malam yake so ya kara tabbatar maka wato shine tsakanin azhur da la'asar akwai shigar lokaci a tsakankanin su kenan kaga wannan karshen lokacin na azhur idan ka tsaya kaga inuwar ka tayi daidai da kai zaka ce wannan shine karshen lokaci na azhur daga wani bangaren kuma idan wani ya tambaye ka lokacin la'asar ya zaka ce mishi ya shigo kurai an gane wanda bai yi azhur ba kace to yayi kokari ya hamdarta yi wanda yake so yayi la'asar saboda wani dalili he sallar la'asar kishi saboda lokacin ta yayi an gane ko ita ce dama ake cewa al-mushtarika tayil waqt salloli guda biyu wanda suke da tarayya a cikin lokaci karshen wannan shine farkon wannan kenan karshen wannan shine farkon wannan irin tsakankanin magruba da isha'i to shine karshen sa shine inuwar kowane abu ta kasance linki biyin sa idan ya zamanto ka zo ka tsaya da kai da inuwar ka kaga inuwar ta ka wannan ta kere ka ta kai biyin ka tabbas ta yi biyin ka to yanzu a wannan lokacin sai ka
haka
sai kai kokari ka hamdarta kai la'asar idan baka yi ba wanda bai la'asar ba ya hamdarta yayi sai dai wanda yake da uzuri kuma wanda yake karbabbe ba'da dhilli nisfin nahar bayan inuwa ta rabin yini bayan inuwar safe ta kare yake magana na'am
inna mastaqbal inna mastaqbalat
إذا
استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا مضيء له فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخلت الوقت وإلا
فقد دخل الوقت
وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت
نعم شيكنا Malam ya ce wa ƙila aka ce waɗansu daga cikin malamai suka ce idan taqbalta shamsa bi wajhika idan ka fuskanci rana da huskarka da idanka ka tsaya ka kallaci rana da idanka wa anta qa'imun ala hali kai kana tsaye ba a zauna ba ghayru munakkisir ra'saka wala muta'ti'in lahu halin kasancewarka ba kana mai sadda kanka ƙasa ba kamar yadda a wato kamar yadda zakara yake sadda kanshi ƙasa ba wala muta'ti'in lahu hakanan kuma ba kana mai sunkuyar da kanka ba kamar yadda jaki yake sunkuyar da kanshi ƙasa ba ba irin tsayuwar zakara ba ba irin wato tsayuwar jaki ba. To fa inna darta ila shamsi bi basarik, idan ka kallaci rana da idanka, ya zamanto kun ido hudu da ita, ka daga ka ce tabbas kaga rana da idanka, to fa qad dakhala alwaqt, to haƙiƙa lokaci mukhtari na al'asr ya shiga. Wannan ya aka ce da shi za a dinga ya ai mutum sai ya zamanto yana bata idan shi, kare ka dagawa ka ce ka kallaci rana ku ido hudu da ita, ta ganka ka ganta, wanda ita ta ganka ai wanda kai kalka ganta, an gane ko? Wa in nazalat wa in lam taraha bi basarika, to idan ba ka ganta da idanka ba, da ka daga kai ba a sama ba sosai kuma kai ba a ƙasa ba, amma ba ka ganta ba, to falam yadkhulil waqt, lokaci bai shiga ba, lokacin har yanzu da saura na la'asar kenan. Na'am.
Wa in nazalata an basalika faqad tamakkana dukhulul waqti wal ladhi wasafa malikun rahimahullahu anna al waqta fiha ma lam tasfarra ash-shamsu.
To shikenan, wa in nazalata an basalika, idan wannan rana ta sauko daga ganin naka, ya zamanto ta dan yi ƙasa da ganin naka, to faqad tamakkana dukhulul waqt, haƙiƙa shigar lokaci mukhtari ya tabbata, ya tabbata shigar lokaci mukhtari a wannan lokacin. Malam yace wallazi wasafa malikun rahimahullahu ta'ala, wato lokacin la'asar wanda al-imamu Malik Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama, wanda al-imamu Malik ya siffanta a cikin littafin al-mudawwanatul kubra, shine annal waqta fiha ma lam tasfarra ash-shamsu, to haqiqa lokaci mukhtari a cikin sallar la'asar yana tabbata ma lam tasfarra ash-shamsu, matukar rana bata fara yalayala ba, matukar rana bata fara alamun shiriya ba, to wannan a wannan lokacin lokacin la'asar ne, an gane ku? Amma idan aka ga rana ta fara yalo, ta fara nuna alamar karewa, to wannan lokacin la'asar ya fita mukhtari, kamar yanda Jabir da Abdullahi ya faɗa, lokacin da suke la'asar suna yin ta ne, wa shamsu baydau naqiyatun, rana tana fara kalta cacciya, ba wani masara masara ko wani jajaja da ya shige ta. Na'am, alhamdulillah, al-ilmu indahu subhanahu wa ta'ala.